ga amarya ga angwata soyayya to ga amarya ga mayanta an daura to ga amarya ga angwata soyayya farin ciki ya karu sai murna Kene in kai sako an ga amarya ga muranku an daura farin ciki cike da mun soyayya dubin salati ka gumba anzo an abina bai cika suwa anzo sada ali sa hawaya wanda bin su shi nake koyo sai da ka tantance ce kayo wa yan samari kwace auta da yauje mai waka ne na shirya ko amarya ga waka ta ga ango abun bida ashe ya samu ango amarya yau dai ga mun zo biki kamar I'm gonna take you. dukkanin hakinki ki dinga mai kalaman baki kullum ya kara soyayyar yake.